Sashin labarai da lamuran yau da kullum na gidan Radiant Freedom muryar jama'a ki gabatar da inda ranka. Wani magidanci mai shekaru kusan 60 ya kalubalanci mahaifiyarsa a gaban alkali kan cewar mahaifinsa da ya rasu ba shine uban kaninsa ba. Yayin da ita kuma mahaifiyar ke tabbatarwa da alkali cewar dukkaninsu su biyun ita ta haife su, kuma marigayi Alhamis shine mahaifinsu. Hausawa kan ce komai girman gona akwai kunyar ƙarshe. Matashin nan Khalifa ɗan Lami Ado da ya ƙirƙiro da tsarin samarwa matasa aiki mai gwaggwaban albashi, kuma daga bisani abin ya zama bigi bagiro ya gurfana a gaban alkali bisa zargin fakewa da guzuma ana harbin karsana. Amma fa alkalin ya bada dalilinsa, kowa da kiwon da ya karɓe shi. Wai makocin mai akuya ya sayo kura. Wani farfesa uban karatu ya gudanar da wani bincike mai tsauri domin fahimtar inda harbin zuma ya fi zafi a sassan jikin namiji. Kaɗan kenan daga ƙunshin inda ranka na wannan lokaci. Sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya ƙunsa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne ke farin cikin yi muku mara balale da sake saduwa a cikin shirin inda ranka, wanda masu salon magana sukan ce kasha kallo. Yau dai shirin zai fara ne daga babbar kotun shari'ar musulunci da ke kofar kudu, wato kotun da ke karkashin jagorancin Shehu Malami Ustaz Ibrahim Sarkiola, inda wani magidanci mai suna Sagir Dorayi ya shigar da ƙara yana neman a raba gadon mahaifinsa Malam Nasir Al-Ahmad da ke Nasarawa GRA, wanda ya rasu watanni da suka gabata. Dan haka nema kotun ta gayyato wanda ake ƙara Alhaji Kabiru Al-Ahmad domin shirya yadda za a raba wancan gado mai gwabi-gwabi, kowa a bashi kasansa. To amma a zaman kotun ne wanda aka yi ƙara Alhaji Al-Ahmad, wato Alhaji Kabiru mai ƙarar neman a raba gado a bashi ba ɗan marigayi Al-Ahmad bane, duk da cewar ya yarda cewar mahaifiyarsa ɗaya da shi Kabiru Ahmad wanda ake ƙara, amma fa ba marigayi Al-Ahmad ne mahaifinsa ba. Barista Mu'azzam ya bayyana wa kotu cewa bayan Kabiru Al-Ahmad shi ne kuma yake kare sauran magada da suka hada da Binta Cima Al-Ahmad da kuma Nasir Al-Ahmad. Barista Mu'azzam ya ce su a saninsu Sagir baya cikin magada. To amma a wannan gabar ne barista Ibrahim Abdullahi Cedi, lauyan wanda yake kara, ya miƙe ya ce bai yarda da maganar waɗanda ake kara da lauyansu ba, domin Kabiru Al-Ahmad da Sagir mai kara shakikan juna ne uwa ɗaya uba ɗaya, kuma mahaifiyar da ta haife su tana nan a gaban kotu ta kuma tabbatar da cewa dukkaninsu ‘ya’yan marigayi Al-Ahmad ne, kuma yana buƙatar kotu ta gayyato ta domin ta yi bayani a gaban kowa. Har ma kuma ya buƙaci cewa yana neman kotu ta tambaye ta shin waye mahaifinsu. Haka kuwa aka yi, inda aka kirawo mahaifiyar tasu Hajiya Amina ta tsaya a gaban kotu. Kotu ga Amina, dubu waɗannan mutane wato Kabiru Al-Ahmad da Sagir, kin san su? Kotu ga Amina, shin ‘ya’yanki ne? Amina, ‘ya’yana ne, kuma dukkansu ne na haife su. Haka kuma marigayi Al-Ahmad shi ne mahaifinsu. Kotu ga lauyan wanda ake ƙara, ko kun yarda? Lauyan waɗanda ake ƙara barista Mu'azzam, mun yarda da cewa dukkaninsu ‘ya’yanta ne, amma Sagiru la’ummin Kabiru ne, amma uba kowa da nasa. Kotu, to shi Sagiru da kuke korewa ta wace hanya aka same shi? Lauya Mu'azzam, mu a fahimtarmu ba Al-Ahmad ne mahaifinsa ba, wataƙila dai ko ɗan wani gidan ne. Yayin da kotu ta ji haka sai ta ce ainihin wannan shari'a dai shari'a ce ta neman gado, kuma da awar mai ƙara ita ce ke jan ragamar alkali, kamar yadda maɗaukakiyar kotu ta bayyana. Don haka akwai sharaɗai da Malam Alfasi ya shimfiɗa ga duk mai neman gado, wato dai baitukan da ya yi wa sharhi na tufa a cikin mai yara. Don haka nema ya nemi shi Sagiru mai ƙara da ya kawo shaidun nasaba da shaidun mulki da kuma shaidun mutuwa, domin waɗannan shaidu su ne tsaninsa na kaiwa ga samun gado, kamar yadda ya zo a cikin littafin Ahkamul Tarka. Yanzu haka dai an ɗage shari'ar zuwa ranar 18 ga wata, amma kafin a tafi barista Ibrahim Cedin lauyan mai ƙara ya yi ƙorafin cewar ana ƙoƙarin ɗauke ita Amina da Tijuwa daga gidan haya da suke zaune a unguwar Dorayi. A ƙarshe an tsayar da magana cewa an batta a wannan gida har zuwa lokacin kammala shari'a. Haka kuma a zaman farko lauyan nan an sauya shi da barista Mu'azzam Ibrahim, dalilin yin hakan kuma Allah ne masa ne. Yanzu haka dai mai shari'a Ustaz Ibrahim Sarkiola ya sa a je a gano tarkokin da za a raba gadon nasu, zuwa ranar dawowa. Amma kafin nan mun zanta da barista Mu'azzam Ibrahim dan jin matsayin su akan wannan shari'a, wato dai lauyan wanda yake kare waɗanda ake kara.
Abin da ya gabata a gaban kotu shine abin da muka fada, kan cewar ga tsawon lokacin da yake an haifi wannan ga kuma san da aka haifi wancan. Saboda haka ba ita shari'a ka san a kotu ake yin ta, in ka fito ba kuma abin da aka tazantar da abubuwan da aka yi bane.
Shi ma lauyan masu kara barista Ibrahim Abdullahi Cedi ya bayyana matsayin su, yana mai cewar suna nan sun tambi shaidu waɗancan matakai uku da aka bayyana, kuma yace idan ranar ta zo za a sha mamaki.
Muna nan akan doran da'awan mu, na kan cewa shi Sagiru da ne gurin marigayi Alhaji Al-Ahmad, kamar yadda kotu ta umarta daga ƙarshe mu a shirye muke za mu gabatar da shaidun mu.
Ita ma Dattijo Amina mahaifiyar Kabiru da Sagiru, wacce ita ma a yanzu aka shiga da ita cikin sassan shari'a, inna ta bayyana cewar haƙiƙa dukkan nata guda biyu ya kuma shaƙiƙan juna ne, mahaifinsu kuma shine marigayi Malam Al-Ahmad, Allah ya masa rahama.
Matsayin Sagiru da Kabiru wa da ƙane ne, kuma bana yayewa kwani ka nake da goyen wani da cikin wani, haka nake haihuwarsu da ni da Ali Ahmad, domin shine ubansu, shi ma Allah ya mishi rasuwa. Kuma ba daga nan har ƙasa waje ba wanda bai ji yaron da yake cewa ni ne Nasiru Ali Ahmad Nasarawa DRO, saboda haka shi ya haife su. Amma shi Nasiru ba ɗana ba ne, matsayina ni alhari nake nema, ba ina neman shiri tsakani na ko da ƴaƴana ko da wani ba.
To wannan kenan. Daga kotun kuma sai mutun nan na samar da aiki da sunan NGO ko kuma Bankin Duniya, wato tsarin nan da aka dauki tsawon lokaci ana dora matasa a kekenbera. Kekenberan da aka dora matasa dai shine duk mai digiri ko diploma za a bashi aikin da zai dinga karban naira 110 kowane wata. Amma ba duk mai san shar'an wannan romo sai ya biya kudin nema da ada'a naira 4,500, kamar yadda shi Nusa Dallami Ado ya tabbatar mana. To amma akwai matasa da dama, maza da mata, waɗanda suka ce su 10,000 aka karban musu. Ko da yake shi Nusan Madugu uban tafiya ya ce waccan 4,500 kawai ya sani ana karba. Tun lokacin da wannan al'amari mai kama da walawala ya fito, muke ta bibiya muna kuma yin labari a kansa, domin sauke nauyin an karar da mutane da nuna musu kashi don kasu taka. Amma duk da wannan karakare ido ya rufe, matasa sun yi ta tururuwa suna mika kudinsu a kyauro. Haka suka yi ta sakin na hannu kamun na guje, aka yi ta yi musu daɗin baki ana gafara sa, amma tsawon lokaci sun gaza ganin ƙaho. Ƙarshe dai suka yi jifan gafiyar baidu. Bayan da koke-koke suka yi yawa ne, hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ta yi sammacin shi Khalifa Yunus Dallami Ado. A ƙarshe ta ma gurfanar da shi a gaban kuliya, bayan da ta ce ya amsa cewar wannan tsari nasa cori ne. Wata majiya kuma daga hukumar ta shaidawa inda ranka cewar ba a ja da nisa ba, Yunus Dallamin ya amsa cewar wannan MGO su kwabci, amma zai biya duk waɗanda aka karɓa a kuɗi. Wannan majiya ta bayyana cewar akwai wani gida da shi Kalifan ya saya a Rijiyar Zaki a kan naira 18,000,000, kuma har ya bayar da kafin alƙalami naira 6,000,000. Aka ce za a dawo da wannan kuɗi a karkasawa waɗanda suka samu. Daga nan ne suka gurfanar da shi a gaban kuliya a kotun majistri mai lamba 72 ƙarƙashin mai shari'a Aminu Gabari. Kuma waccan majiya ta DSS ta shaidawa inda ranka cewar ta tanadi shaidu sama da 20 waɗanda za su zo su bayar da shaida a gaban waccan kotun. Ana kuma tuhuma sa ne da laifin cuta da kuma zamba cikin aminci, kamar yadda wakilinmu Yusuf Nadaba Ismail da ya ziyarci kotun ya rawaito. To amma wani tudu wani gangare har fa kotun ta saki shi Yunusa a matsayin beli ba tare da la'akari da adadin kuɗin da ake zargin ya karɓa ba, waɗanda na san har yanzu ba san ma adadinsu ba. Kuma can gefe ana ta ƙwarbai da shi dai wannan alƙalin a kan belin wani matashi da ake zargin ya yi rubutun sukar wani ɗan majalisa a Madobi. Shin da mai laifin cin zarafin wani a social media, wanda shi ma dai na san babban laifi ne kuma kalamul ƙabihi ne, da kuma wanda ake zargi da zamba cikin aminci, wanne ne ya fi dacewa a fara bawa beli? Tambayar kenan da na yi wa Babajiba Ibrahim, tunda shi ne mai magana da yawun babbar kotun jiha, wanda ya ce ai shi beli ra'ayin alƙali ne.
Shi ishu na beli magana ne ta discretion, kamar yadda yake a tsarin doka, wato dama ce ta alƙali ne ba da beli ko kad ne ba da beli daga dukkan laifin da aka kawo gabansa, ko da laifin za a iya ba da beli a kansa. Sannan akwai ishu ne na discretion, alƙalin zai iya bayarwa zai iya hanawa.
Haka kuma wani bincike ya bayyana cewar cikin waɗanda suka miƙa wilaya ga shi Dallami Yunusa, har da wasu manyan ƙusoshi, domin har ma ofishin shugaban ma'aikata na jihar Kano ya baiwa shi Khalifa lambar girma ta karramawa samfurin ambassada. ko da yake daga bisani azantawar da muka yi da shi ta wayar tarho shugaban ma'aikatan ya ce da zarar hukumomi sun gama bincike sun kuma tabbatar da wannan abu walawala ce za su janye waccan lambar girma mai sauraro za mu ci gaba da bibiyar wannan batu da ma hanyoyin da za a bi wajen dawowa da matasan haƙoƙinsu Allah ya kyauta mai sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a Hausawa kan ce wai kowa da kiwon da ya karbe shi makocin mai akuya ya sayi kura wani farfesa dake nazarin gano sashin jikin da yafi jin zafin harbin kudan zuma yayi gwaji a jikinsa domin cimma wannan sakamako inda ya shafe tsawon kwanaki 38 kudan zuma na dirka masa harbi a sassan jikinsa wakiliyarmu Amina Hamisu Isa tana da cigaban labarin
farfesa mai suna Michael Smith ya gudanar da wani bincike mai ban mamaki inda ya shafe tsawon kwanaki 38 kudan zuma na harbin shi domin gano inda harbin yafi zafi a jikinsa Professor Michael Smith ya gano cewa harbin kudan zuma akan hanci da leɓin sama yafi zafi a jikin mutum fiye da sauran sassan jiki duk da cewa hakan na iya canzawa amma hakan ya danganta da yanayin jikin mutum ganin cewa an gudanar da wannan bincike ne akan mutum ɗaya haka zalika ba ai gwajin akan mace ko ɗaya ba
lalle fa aikin sa kai yafi bauta ciwo anan kuma hadaddiyar kungiyar amana Farmers and Grain Suppliers Association of Nigeria wato Afghasan ta shirya wani gagarumin taron karawa juna sani kan harkokin noma da masu samar da kayayyaki za ta tattauna muhimman batutuwa da za su mai da kai wajen lalubo hanyoyin bunƙasa tattalin arziki har ma da harkokin shari'a ta yadda manoma za su san ƴancinsu da doka da sauran ƴan kasuwa karkashin shugaban kungiyar wato Alhaji Abubakar Sadiq dan gaske za a yi taron ne a ranar Asabar da gaske ranar 12 ga watan nan da muke ciki a ɗakin taro na Mambaya dake Gwammaja da karfe 10 na safe manyan baki sun hada da farfesa Ango Abdullahi da farfesa Abba Garba Gaya da kuma farfesa Salisu Dedere sai kuma barista Ibrahim Lawan Sani
sai kun zo
kan mu ga wasikar mu ta kai soga ta kaddar neman taimako da wani bawan Allah mai suna Sunusu Jibrin wanda Allah ya jarrabe shi da lalurar koniya iyayensa da ƴan uwa sun dau lokaci suna kulawa da shi a asibitin Kwero na Malami ne Kano amma yanzu an zo gabar da cewa an dakatar da yi masa dressing da sauran kunji-kunji domin kudi ya kare ana bukatar kudi naira 63,170 domin a ci gaba da kulawa da lafiyarsa kudin da ƴan uwa suka ce babu hali mahukuntan asibiti kuma suka ce ai sai an biya dan haka suka mika kokon bara gare ku ya bayan Allah a taimake su sai kuma takaddar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Umar Nuhu wanda shi kuma Allah ya jarrabe shi da lalura tun daga can jihar Katsina mahukuntan asibitin koyarwa na Malami ni Kano kuma suka buƙaci naira 150 domin ci gaba da kulawa da lafiyarsa kudin da yace bashi da su bashi da dalilin su dan abin da yazo da su sun kare dan haka shi ma yake roƙon bayan Allah a Kano ko ma a Katsinan idan za a ji a taimaka a ceci rayuwarsa da fatan bayan Allah za a taimaka duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Aladalla Aminu Abdu Baka Noma Amina Hamisu Isa da kuma Nusaiba Umar Madaki Abdulrahman Hamisu na Madina ya sarrafa na'ura don sadan da ku Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu